بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه السلام عليكم ورحمة الله يوزا متاشي درسين 45 أجهن كراتل للتعف الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية تاليف الراشد بن حسين العبد الكريم zamu tashi masailu fi taharati wato wasu masaloli a cikin tsarki mai ya kawo hadisi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه أبو هريرة يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا استيقظ أحدكم من نومه إذن أيامك يفرك دقى بچنسا فليغسل يديه ويوانك حنا ينسى ودابي قبل أن يدخلهما في الإناء kafin ya shigar da su cikin kokon alwala ko kaskon alwala salasan ya wanke sau uku fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin dayanku bai san ina hannunsa ya kwana ba sanda yayi bacci bai san ina ya ajiye hannunsa ba dan haka in ya tashi ya wanke sau uku kafin ya tsoma shi a cikin kasko na alwala muttafaqun alayhi wannan hadisi yana bukhari da muslim hakan nan wani hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi muttafaqun alayhi manzo allah sallallahu alayhi wa sallama yace kada dayan ku yayi fitsari fil ma'i ad-da'im a cikin ruwa dawwamamme alladhi la yajri wanda baya gudu thumma yaghtasilu fihi sannan kuma yazo zai yi wanka a ciki muttafaqun alayhi wannan hadisin yana bukhari da muslim wa fi riwayatin wa ta riwaya la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa huwa junubun kar dayan ku yayi wanka a cikin ruwan da baya gudu alhalin yana da janaba mala ya kawo wani hadisi daga Abu Huraira radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu kullahu thumma yanzi'uhu fa inna fi ahadi janahihi shifaan wal akhari da'an akhrajahu al-bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum idan kuda ya fada cikin kwanon dayan ku ciki akwai kunu ko akwai ruwa ko akwai wani abinci ko abin sha falyaghmisuhu to sai ya nutsar da shi kullahu gaba dayan sa kudan thumma liyanzi'uhu sannan sai ya ciro shi fa inna fi ahadi janahihi shifaan domin shi kuda a ɗayan fiffikensa guda biyu akwai magani na waraka wal akhari da'an sannan ɗayan kuma akwai cuta wato fiffikensa ɗaya yana ɗauke da cuta guba ɗayan kuma yana ɗauke da maganin wannan cuta to shine amfanin dulmiyar da shi malamai suka ce saboda in ya zo sauka karon farko yana fara sauka ne da fiffike mai guba saboda shi ma yana sauka da shiri to sai ya sauka da fiffike mai guba shi yasa duk sanda zai sauka mai guban ne yake fara sauka to maganin matsalar shi ne ka dulmiya shi sai ɗaya fiffiken mai maganin shi ma sai ya nutse a ciki to daga nan ka yi makari a wannan guba Bukhari ya fitar da wannan hadisin sharhin karatun ya ce fi hadhil ahadith بعض الأحكام التي تتعلق بالماء cikin waɗannan hadisai akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ruwa. Wal adabul lati yushra'u lil muslimi al'amalu biha lil muhafazati 'alal ma'i tahiran nadhifan. Da kuma ladubba waɗanda aka shar'anta wa musulmi yayi la'akari da su domin ya kiyaye tsarkin ruwa da kuma tsaftarsa. Al-fawa'id, fa'idojin wannan karatu suka ce annahyu an idkhalil yadi fil ina'i ba'da qiyam min an-nawmi. Mun ji an yi hani dangane da shigar da hannu a cikin ruwa ba'da qiyam min an-nawmi, bayan mutun ya tashi daga bacci. Wa qabla ghasliha thalathan, kuma kafin ya wanke sau uku an hana ya tsoma shi a cikin ruwa, saboda yana baccin ta iya yiwuwa hannunsa ya taɓa wani abun da zai iya ɓata ruwa in ya saka shi. Na biyu, annahyu anil bawli fil ma'ir rakidi aw littisali fihi min aljanabati. Mun ji an hana yin fitsari a cikin ruwa mara gudu, shine alma'ur rakid, ruwan da baya gudu an hana fitsari a cikinsa. Aw littisali fihi min aljanaba, ko kuma mutum ya samu ruwa na korama wanda baya gudu kawai shiga ciki ya wankan janaba, shi ma an hana. Na uku, taharatu dhubabi wa annahu la yunajjisu ma waqa'a fihi min alma'i. Mun ji tsarkin kuda, cewa kuda dabba ce mai tsarki kuma baya bata ruwan da ya fada a cikinsa, baya mai da shi najasa. Kawai gubansa guba ce, amma ba ta najasa bace ba, guba ce ta cuta, maganin ta ɗaya fiffikin, inda shi najasa ne ba za a ce a nutsar da shi kuma sannan a amfana da wannan ruwa ko wannan abin sha ba. Amma nan ga wanda yake da ra'ayi cewa zai iya sha, wanda bai da ra'ayi in kuda ya fada ba zai iya sha ba, to kada ce shari'a ta tilasta masa ya nutsa kuda kuma ya sha. A'a, idan yana da ra'ayin ya sha, to ga yadda zai yi domin ya karya makarin guba a cikin abin da zai sha. In ku bai da ra'ayin ya sha, to shikenan, in zai zubar da shi to ba sai ya nutsa kudan ba, amma idan ba zai zubar da shi ba ta yi wani zai sha, to sai ya nutsa shi ya cire shi ya jefar da shi, saboda in mai sha ya zo shi zai sha bai ma san kuda ya fada ba, kuma sannan tunda an nutsa kudan to bai bar wannan cuta a cikin wannan abin sha ba. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.